Paabang om, paabiha, may kay magawser, inna aanayla. Om, may shirafa, uyarda babu kamarda badi magawser. Paabang om, paabiha, badi matikawser. Da sharri to shine asharari inna sha'ani akau al aftar ai chak ka tere aasi ka shaga garari ka pada hanari annad ka kyo gori irum kune kali ta anari cikin daral bawari masirakum ilan nar asidona kai wari tinda kazagi mugutari ba kai ba ando ne shege tanki cikin jahannama za kai wanwar shafa'i wal wutri rabbi dan na asi asan sakar do wala misare shiri ni wa annabi kirari ya sahiban nasri ya sahiban minbari shafi'u yawm tumal sara'ir kabashari kai ne karshen buri da kai muke alfahari da kai muke yunkuri mu fice mai cuta da cutar kai ka zo da alkhairi ka zo da lailatul qadari ka zo da sallar zuhri ka zo da sallar asari da magrib da shayi da fajr mam ummu adiha ali ba ta kausar annabi ba ka da kibiri dan har kana tijari a gaskake yin safari kai ka kirawo kamari ya shede ka magiya ya kunyat